أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kamar yadda muka saba zan mu fara da karatun wani abin da ya shahi littafin muqaddima akan littafin da mai shi mun kare muqaddima akan shi Al-Imam Al-Bukhari da tarihin shi da darajojin shi da manaqibin shi muna cikin bayani kuma akan littafin cikin muqaddima dai ta al-Littahin al-Imam al-Qasallani Irshadus Sari. Yau abin da zan mu tashi dangance da abin da ya shahi littahin ne al-Imam al-Bukhari shine mu gushe ba muna cikin wannan bayanin akwai babban malami al-Imam al-Jirjani al-Adib babban malamin adabi Allah ya mishi rahama ya waqi ya waqi akan littahin sahih al-Bukhari akan cikin baituka wajen 13 ita ce yau zan karanta al-Imam al-Jurjani Allah ya mishi rahama yake cewa sahih al-Bukhari law ansafuhu lama khudda illa bima'i az-zahab huwa al-farq bayna al-huda wal-ama huwa as-sadd duna al-ana wal-adab asani du mislu an-nujumi as-sama'i amama mutunin ka misli ash-shahab bihi qama mizanu dinin nabiy wa dana lahu al-ajmu ba'da al-arab hijabun min an-nar la shakka fihi yumayyizu bayna ar-ridha wal-ghadab wa khairu rafiqin ila al-mustafa wa nurun mubinun li kashfi ar-riyab fa ya aliman ajma'a al-alimuna ala fadli rutbatihi fi ar-rutab sabaqta al-a'immata fi ma jama'ata wa fuzta ala ragmihim bil kasab nafaita al-saqima min al-ghafilina man ka wa man kana muttahaman bil kadhib wa asbatta man addalathu ar-ruwatu fa sahhat riwayatuhu fil kutub wa abrazta fi husn tartibi wa tabwibihi ajaban lil ajab فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجد الحزك فيما يهب وخصك في أرسات الجنان بخير يدوم ولا يكتذب هذا الشيء أبن الإمام الجرجاني يأيوا كي أكام وانا لتاهي كي تيوا صحيح البخاري لتاهي صحيح البخاري لو أنصفوه دا أتي أمش عادلتي لما خط دا بزاء ربو تاشف إلا بما الزهب سير الوان زيناري بعد الوان تودا با دا أمباش حكين شدي كماتا yace huwa al-farqu shine mai rarrabiya bayna al-huda tsakanin shiriya wal amada makabta da jahilci kenan huwa saddu shine mai kangewa shine mai rihewa mai taushewa dunal ana kuma bayan wahala wal adab da halaka ma'ana da riko da abin da yake cikin shi zai kasance mishi sababin rabuwa da halaka yace asani sanadi ne wanda misl nujumus sama'i sanadi ne wanda ya sa kwatankwacin wajen kyau da albarka da daraja kamar taurari na sama dukkan mazajen da zaka karanto cikin sanadi manya-manyan malamai ne na hadisi wanda babu shakku akan su amma mutunin aka sayo su gaban wani matani misali shahabu matanin kuma wanda yake shi ma kamar taurari mai tsananin haske yace bihi qama mizanu dinin nabi da shine mizani na addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye wadana lahul ajam kuma wanda suke gwarawa suka yi addini da shi wannan littahi ba'da al-araba illa araba hijabun minan nar shine shamaki daga wuta la shakka fihi wanda babu shakku akan shi yumayyizu bihi bayna rida wal ghadab wanda yake bambancewa tsakanin yarda da fushi abinda kake neman ka sami yarda Allah a ciki ka same shi abinda kuma zaka yi kokarin ka kauce ma fushin Allah zaka same shi a ciki wa khairu rafiqin ila al-mustafa shine mafificin abokin tahiyya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ja ka tiryan har sai ya sadar da kai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nurun mubinun haske ne bayyananne li kashfir riyab dan yayi dukkan wani shakku a cikin addini yace fa ya alimun abun mamaki ga babban malamin da ajma'a al-alimuna malamai duk sun yi ijma'i ala fadlin gafat ala fadlu rutbatihi akan faralar darajar shi fifikon darajar shi fi rutaba a cikin darajoji kowa yayi ijma'i yace sabaqta al-a'imma ka riga yi manya-manyan limammai na hadisi fi ma jama'ata cikin abin da ka tattara na littafin ka wa fuzta ka samu babban rabo ala rage muhim da sun kida sun so bil kasab da daraja mai girma mutun da ya kida ya so al-Imam al-Bukhari ya kira sa a ya wuce yace na faita saqima kai ka kore hadisi wanda yake mai rauni min al-ghafilin daga rabkanannu wa man kana mutahaman bil kazib da duk wanda aka kasance ana tuhumar shi da ƙarya duka marawaitan da suka saffanta da rauni ko kuma suka kasance gafalallu ko suka kasance ana tuhumar su da ƙarya ba zaka same su a cikin littafin shi ba yace wa asabatta man addalat qurwat ka tabbatar a cikin littafin ka wanda marawaita sun tabbatar da adalcin shi wasahat ruwayatuhu fil kutub wanda ruwaya hadisin shi ya inganta cikin littafai wa abrazta fi husn tartibi kuma ka bayyana ma mutane kyakkyawan tsari da kyakkyawan tartibi wanda duk tartibin da Imam al-Bukhari yayi na babbukan shi na kutubukin shi in aka bi su in muka ji bayanin malamai zai kitabul ilmi zan muhara zan mu ji irin hikimar da malamai suka faɗa dalilin da Imam al-Bukhari ya kawo ya rattaba abun akan haka yace wa tabu bihi da sa baban shi ajbal lil ajab babban abun mamaki duk wanda ya san menene ilimin hadisi kuma karanta malamai sharhuka abin da suka faɗa akan kalkashin littafi mai albarka na sahih bukhari zai san kimar wannan littafi yayi mamaki yace fa baka rabuka sai mushi addu'a yace ubangijin kai baka mata tashtahi abin da kake kauna wa ajzala hazaka ya gwaba baladan ka rabanka fi ma ya habu cikin abin da yake bada mana baka lada mai kabri mai gwabi wa khassaka fi arsatil jinani kuma yake bance ka a cikin walhajiya ta aljanna bi khairin da alkhairi babba ka kwaran alkhairi wanda ya dumu wanda yake dawama wala tadbe yankewa wannan addu'a ce ya rihe da ima al-Imam al-Bukhari shi wannan mai al-Imam al-Jarjani rahimahullahu ta'ala sai al-Imam al-Qasṭallani yake cewa falillahi durruhu min ta'lifir rafa'a ilmum bi ma'arim ma'rifatihi yace Allah madaukin sarki shi kadai ya san kima da daraja ta wannan littafi mai albarka wanda ya daukaka da ilimin muka dalilin shi wanda hadisan shi duka sun taho da manyan sanadi masu girma dan saboda a ciki zan mu gani yace a ciki zaka ga hasula siyat na al-Imam al-Bukhari ga sanan muna tare da su wanda tsakanin shi da Annabi alayhi salatu wasalam mutane ne kawai guda uku rak zuwa ga Annabi alayhi salatu wasalam ko masu inganci masu kima wanda ala sabilil misal wanda mutanen da al-Imam al-Bukhari yake amso sulasiyat a wajen su manya manya masu kima Ibn Majah Allah mashi rahama Allah ji kanshi yana da sulasiyat amma duka masu rauni ne to na Bukhari inda yake banta ya kasance gashi sulasiyat ne manya kuma manya daga manyan malamai wanda babu shakku a cikin sha'anin su daga la sabilil misal ana ruwaya daga Maki ibn Ibrahim daga Yazid ibn Abi Ziyad daga Salamah ibn al-Aqwa ko wannan mutanen uku suka shiga tsakanin sai al-Imam al-Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su wannan wanda ya san su garaje ne wanda babu shakku a cikin su sahabi za a tuhuma ko tabi'i ko atba'u tabi'in babu dukan su cike kuma manyan balle babban malami Maki ibn Ibrahim nabi wanda yake amsa mutum biyar a cikin Jami'u Sahih yake amso as-sulasiyat al-Imam al-Bukhari Abu Asim an-Nabil Maki ibn Ibrahim da sauransu dukkan su kuma babu wani wanda zai kasance wanda ya kasance abun tuhuma ne ko kuma ake shakku ma akan shi kenan wannan hususiya ce ta al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Dawud yana da sulasiyat guda daya a cikin nashi haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana da sulasiyat shi ma a cikin nashi shi dalila ne amma karhin su bai kana al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari wannan yake nuna mana girman kima shi da daraja al-Imam an-Nasa'i Allah mashi rahama yana da rubaiyat kenan cikin su duka shi yake da al-Isnadul Ali kuma tataccen isnadi wanda babu shakku akan shi zan mu har karatun littafin zan mu tashi a kitabun na farko kitabun na uku shine kitabul ilm kitabi na cikin littafi na farko dan saboda yadda tsarin kitabu shine babban abu karkashin shi kuma a samu abubuwa masu yawa to wannan kitabu kin shine na uku a cikin littafin kitabu bada'il wahyi mun ga kitabul iman mun ga dada kuma yanzu mun ga kitabu na uku shine kitabul ilm tartibin da malamai suke cewa abinda malamai suka faɗa da farko ya fara da tartibin kitabu bada'il wahyi dan saboda wahayin shine jagora shine tushen komai da shi da dalilin shi aka san komai annabin ma da Allah ya tashi sauko mishi manzanci da me ya fara mishi da wahayi to sai ya dace Bukhari ya fara littafin shi ma da wahayi dan koyi da Allah ya fara da wahayi ki koyi da Qur'ani nabi kuma annabin da aka sauko mishi wahayi bayan ikra ayoyin mai aka surorin mai aka ta sauko mishi surorin imani surori na tauhidi to shi ma sai ga bayan wahayi bar ya fara da kitabul iman ya zano shi yana kariya kuma ya ga mu alamomin imani da abu kazana daga cikin imani kazana daga cikin kore imani to kuma ta wace hanya za a san wannan abun kitabul ilm da ilimi zaka san duka wannan abubuwan da na zanu bara a karantar da kai a zaburar da kai akan neman ilimin dan ka tashi ka san wannan abubuwan da na zanu kuma wanda za su zo gaba wannan sai zamana zaburar da kai akan tashi ka neme su haka ga yawan shi sai zamana ka meke to Allah mushi rahama yake cewa bismillahirrahmanirrahim bismillah ma tana daga cikin asalin rubutun al-Imam al-Bukhari kitabul ilm yace kitab littahi da zai bayani akan ilimi babu na harko cikin wannan littahi mai albarka babu fadlul ilm baban da ke bayanin farala ta ilimi da daraja ta ilimi wa qaulullahi ta'ala kuma da fadar Allah madaukin sarki ke duka cikin kullu baban ne yace rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daukaka wanda suka yi imani a cikin ku kuma yace wallazina utul ilma wanda Allah ya ba ma ilimi daraja suna da wasu darajoji masu yawa sai Allah ya kawo su da nakira dan ya nuna cewa darajojin wasu manyan darajoji ne abin mamaki nakira ce litta'azim kuma jami'i yace wallahi ma ta'amuluna khabir Allah ya kasance masani ne ga mai bada labari ne ga abin da kuke aikata wa qaulihi da fadar Allah madaukin sarki rabbi zidni ilma Allah ka kara mini ilimi wa qur rabbi zidni ilma da annabi Allah madaukin sarki yake Allah bai ce ma annabi ka ce nemi ka nemi dukiya ka nemi karin dukiya sai ya ce mishi ya nemi karin ilimi duk girman manzanci fa annabi shine mafificin annabawa amma mu duba mu ga Allah ya ce mishi ya tashi ya kara neman ilimi me yake nuna mana kimar ilimin da darajar shi Al-Imam al-Bukhari ya buɗe wannan babu da ayoyi masu girma na Al-Qur'ani dan saboda neman albarka kuma wannan ita ce al'ada shi in ya buɗa sai ya buɗa da babobi na aya ko wani babu ya buɗa shi da aya mafi galibi yace waɗanda Allah madaukin sarki suka yi imani ya ba su imani suna da daraja kuma masu ilimi Allah ya ba su daraja sama da sauran dajoji cikin addinin su haka nan cikin lahira in sun aikata abinda Allah ya ba su suka ce ma'anar shi shine Allah yana daukaka su da lada kuma da karamci nashi wasu suka ce cikin farala duniya da lahira da daraja Allah madaukin sarki yana ba masu ilimi ma'ana fasarak wallazina utul ilma darajat kamar yadda dukkan wanda ya kasance ya ƙara ilimi Allah madaukin sarki zai ƙara mishi ƙarin daraja da ƙarin girma sai Allah madaukin sarki ya bashi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam aya cewa kace Allah ya ƙara mini ilimi kuma annabi ya dabbaka wannan aya yana taici yawaita addu'a sha Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala kenan babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta roko shine Allah ya bashi ilimi mai amfani mai albarka kuma da aiki mai abun nan karbabbe annabi Musa alaihi salatu wassalam dan mu gani da girman darajar shi balaguran da ya neman ilimi akan neman ilimi a matsayin shi na annabin Allah kuma da ya tahi dan saboda kimar ilimi ba wani neman kuɗi bane ba wani abu bane sai ya yi ladabi a matsayin shi na annabin Allah annabin zamanin amma sai yake ce mishi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida husnul taladdu kyakkyawan bi da sannu da lallaba akan wanda yazo saboda abin da yazo nema abu ne mai kima banda wani kudi na ta kai ba ni kaza amma da taho dan saboda abu ne mai daraja sai an rado abin akan siga ta tambaya ka ba ni dama in samu wani ilimi tare da kai kenan ya bi shi a sannu ya lallaba shi dan saboda samun wannan abu mai kima na wajen shi kamar yadda zamu gani cikin bayanan da zai zo wannan su ne ayoyin da Imam al-Bukhari ya wannan da su ya buɗa da su sai babu na gaba babu mansu ila ilman Al-Imam al-Bukhari yana ta kulla wasu babuka a cikin harkar ilimi abubuwan da kana tunanin dan saboda komai ana so a cikin addini mutun ya yi shi da hujja wani abun da baka tunanin ma za a kulla babu akan shi zaga ya kulla babu akan shi dan saboda ya nuna maka halaccin abun ko kuma rashin halaccin shi dan a matsayin ka na dalibin ilimi so ake duk abun da zaka yi ka yi shi da hujja kai zamana ka yi shi a bisa duhu kaga yanzu wannan mas'ala ba ta kai ba a kulla babu a tunanin mutun ha amma kuma gashi al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama ya kulla babu dan yanzu duk abin da zaka kai dalibi kai shi bisa hujja da dalili da haske yace babu mansu ila ilman baban da ke bayanin wanda aka tambaye shi ilimi wa huwa mustajilun fi hadisihi yana shagalce da zancen shi da wani zance fa atammal hadisa sai ya cika hadisin shi zancen shi summa ajaba sa'il sannan sai ya amsa ma mai tambaye kamar yanzu nan muna cikin darasi muna cikin bayani wani sai ya daga hannu yayi tambaya sai ka kyale shi ka ci gaba da karatunka a ƙarshe kuma sai ka bashi amsa wannan ya halitta shine kawai ke nihin kulla baba maza ai lisanin shi ba akan cewa wancan mutunan ka wulakanta shi حديثي نهم سند ترى الإمام البخاري الله مشرح ما كتش حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فلي ها التهي ها معنا سيكما كهول سند وان سند نبيو وحدثني إبراهيم بن المنذر بخاري كميتي إبراهيم بن المنذر يابان الأباري كان إبراهيم بن المنذر ياباش وانا حديث كو محمد ابن سنان ياباش وانا حديث kuma shi ma ya ce haddasana Muhammad ibn Fulay dada wannan mutanen duka guda biyu dukkansu sun ce da sani abi yace babana bani labari kala sai yake cewa haddasani Hilal ibn Ali an Ata ibn Yasar an Abi Huraira radiyallahu anhu kala bainama annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu bata rubuce a ciki yake cewa wani lokaci annabi mai tsira da amincin Allah bainama zarfu zamani fi majlisin a cikin wani majlisi wa hadisu alqauma yana ba mutane zance na addini ya ahu a arabiyun sai wani bakawi ya zo ma annabi fa qala sai ya ce ma annabi mata sa'a yaushe ne tashin kiyama fa man ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana isma ga sigar tambaya ta bakawi ce ana cikin wa'azi tambaye da yazo kawa tambaye shi yaushe ne tashin kiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zancen shi qala ba'dul qam wasu mutane suka ce cikin sahabbai sami amma qala yaji abinda wannan bakawai ya fada fakari haqal qala sai yake abinda ya fada kin ma'ana annabi yaji abinda ya fada yaki wannan tambaya dan ba tambaya bace din ya kamata yayi wa qala ba'du kuma suka ce bal lam yasma suka ce a mai yiwa bai ji bane ba hatta iza qada hadisa huwa sai da ya gama zancen shi kenan qala sai annabi yace aina urahu sa'il ina nake ga mai tambayar nan ani sa'a gami da kiyama kenan kaga na biyu na farko sai suka tabbata su ne suka fahimta su ta zo dai annabi ya ji kin ba da amsa ne yayi tun daga shi sai da ya gama ce ina mai tambayar nan kala sai ce ha ana ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah kaga ya nuna cewa mummuni ne musulmi ne kawai tambaya gami da kiyama ba ta annuci bane kasancewar yana neman sani ne kala sai ya ce mishi fa iza duyatil amana idan amana aka tozartar da ita fantazir sa'a ka saurari kiyama kala sai ce kaifa idza atha ya yani tozartar da amana kala sai ce idza usida al amru idan aka danganta lamari ila gairi ahlihi zuwa ga wanda ba shi ba wanda ba ahalin shi ba wanda bai cancanta ba a bashi wani matsayi a bashi wanda bai cancanta ba a bashi wata wani abu a bashi yace idan an kai mutane sun kai ga wannan marhala to fantazir sa'a ka saurari kiyama tana kusa wannan shine hadisin da al-Imam al-Bukhari ya huddo a cikin wannan babi kenan wannan abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan shi shine halaccin yin haka kana cikin darasi ko kana cikin wata nasiha wani ya tambaye ka ka ki bashi amsa sai kuma a ƙarshe ka neme shi ka bashi amsa eh al-Imam Ibn al-Mulakin Allah mushi rahama yake cewa jinkirin da annabi ya gami da tambayar wannan bawan Allah sai da ya cika zancen shi dan saboda ya shiga cikin wani zance ne wanda suke aka fara masa zancen su suka yi cancanta a kiyaye haƙƙin su dan saboda kada shi wanda yazo daga baya a kula da shi wanda suke nan ayi banza da su sai zamana an tauye haƙƙin su suka yi bukata a ci gaba da ba su abinda ake ba su shi daga baya yazo kenan bai yazo ba daga baya kuma ya cire ma wanda suke cikin zance zancen su sai an kare dan yaso cancanta shine hikimar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da tarbiya mai kyau don kokarin annabi wajen kare haƙƙin kowa ba tare da kowa ya ji a zuciyar shi ba cewa an mishi ba daidai ba dan wani sai ya ce to mun muna cikin karatun mu gashi wani ya zo an shiga bashi amsa ya bata mu karatu kenan wannan kiyaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi yana daga cikin rassan wannan mas'ala da malamai suke cewa liman bai kamata ba idan yazo yana cikin masallaci yayi ruku'u ya ji wani mai shigowa ai mai tahowa ya jinkirta ruku'un dan saboda wancan ya samu maraka a wajen kiyaye haƙƙin mutum daya ya zubda haƙƙin mutum wajen 100 saboda shi dai ka kiyaye haƙin wanda suke tare da kai da su aka tada wani kuma can gurin yana shagalin shi sai daga baya ya taso ya taho kuma shi dai ka kiyaye haƙin shi suka ce to bai kamata ba ka kiyaye haƙin mutum daya saboda kuma adalci ne wanda mutanen wannan sabko suka yi suka taho aka tada ta da su kuma in so ka tsaya jiran wani mutum daya ka kware su kenan ba zaka saurara mishi ba ka tashi kawai ka kiyaye haƙin wanda suke tare da kai ko ka ji shi yana gudugudun shi wannan shi ita ce kuma magana mafi inganci liman ba zai saurara mishi ba na magana ta gaba da al-Imam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka danganta lamari zuwa ga wanda ba shi bai ce ma'ana wanda ba ma'abuta addini ba da amana da wanda zai taimaka masa akan zalimci wanda su za a ba ma amana kuma amintacce a rika mishi kallon ha'intacce ha'intaccen shi ake ba ma mutunci shi ake kimantawa to a wannan lokacin jahilci ne ya rinjaya kuma masu gaskiya su ne basu da kima basu iya tsayuwa su kare haƙƙin su dan saboda lokacin malalatan sun yi yawa lokacin wannan jahilci yayi yawa ta yadda marasa gaskiya su ake dauka a mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa la taqumu sa'atu hatta yakuna as'arun nasi bid dunya lukai ibn lukai du kiyama ba za ta tashi ba hadisi ne sai yake cewa sai ya kasance ka gani wanda hi kowa jin dadin duniya hi kowa moriya a duniya an kai marhalar da shine mutunan banza dan mutunan banza shi zaka ga hi kowa kima hi kowa mutunci a idan jama'a in yau dan kwallo ya zo jama'a tururuza ai ta taro ko dan wasan kwaikwayo akan cewa kowa ya je ba da kudin shi ya gani amma malamin da ya shahara a duniya in ya taho ya zama yana wa'azi wanda zaka gani sun je sun kewaye shi ba ko biye zaka gani dan saboda shi abin da yake dauke da shi abu ne na Allah wancan kuma shakiyanci ne wanda zuciya shi zuciyar mukatani ta lalace ita ta hisu ta hisu yau aka ce wani dan kwaikwayo ya zo zaka ga gurin ma kirzi ai da jama'a har sai an tsaye da karkarban mutane to kuma alhali shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni fa'idodi da wannan hadisi yana daga cikin mun fahimta cikin wannan hadisin cewa yana daga cikin ladabi na mai neman ilimi kada ya tambayi mai bada ilimi matukar yana cikin wani zancen daban yana cikin wani zancen ya bari har sai ya kare shine wannan abin da annabi ya karantar da wannan mutuna kamata yayi ka kyale har sai na gama da dan so ka tambaye ni shine kawai annabi ya karantar da shi yake bashi amsa a aikace karantar da shi ba ya ce mishi ba kaza na biyu arrifq bil muta'allim wa injaba fi su'alihi aw jahila tausasawa da bi da sannu ga dalibin ilimi koda yayi wauta ko kuma ya jahilci cikin tambaye shi baka ce ba wannan tambaye haka ke yin ta ko mun kankanta abin in yayi a bashi amsa ai hakuri a bashi amsa na gaba wajibcin ta'alimu sa'il wal muta'allim wajibi ne ka karantar da wanda ya tambaye ka ko kuma yazo neman ilimi wajenka dan saboda annabi sai da ya gama ce ina mai tambayen nan yake da a ce ba wajibi bane banza zai yi da shi ya ci gaba da zancen shi amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme shi aka samu shi ya bashi amsa na gaba muraja'a da malami dan saboda ka fahimci abin da ya faɗa ya faɗi wani abu ka maimaita ƙara tambaye shi dan ka gane me ya faɗa tunda wannan bawan Allah bai gane ba ce kaifa ida'atuha ya ne to zartar da amana kuma annabi ya bashi amsa na biyar jawazi tisa'il alimi fil jawab halaccin malami ya yawaita ya shinhuda bayani cikin amsa koda ya kasance dan saboda wata ma'ana mun ga nan gurin abinda wannan bawan Allah ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa sama da abinda ya tambaya dan saboda bukatuwar hakanan kin wannan shine hadisi na 59 babe na gaba babe na uku babu man rafa'a sautahu bil ilmi baban dake bayanin wanda ya daga murya shi ga ilimi kenan jawazu man rafa'a ilmuhu sautahu bil ilmi bukhari yana bara maka hukunci ne saboda kai kanka karkashin hadisin da ya kawo kai istinbadi musamman ma an samu mas'ala ce ta sabani ko sai babun fi kaza ba ruwan shi cin ka fi jawazihi ko fi man'ihi mas'ala ce ta kai istinbadi al-imam al-bukhari da sanadin shi kyakkyawa cikin wannan hadisi na 60 yake cewa haddathana abu nu'man arim ibn al-fadl qala haddathana abu awana an abi bishr an yusuf ibn mahik an abdullah ibn amri qala takhallafa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri a cikin wani bulaguro da muka yi tahiyya yana baya fa adrakna sai annabi ya tarda mu kenan yana baya mu kuma mun yi gaba fa adrakna kuma sai ya tarda mu wa kad arhaq kenan nan gurin takhallafa yayi jinkiri na hakika kamar yadda muke jin shi ba takhallafa ba da yake zuwa wata ma'ana cewa kin zuwa kin gaba daya kamar yadda mai ishmawi yana cewa wa azarun tubihu takhallufa anha juma'a yace da uzurrukan da suka halitta takhalluf nan ba jinkiri bane wanda aka kin zuwa kwata-kwata mutun ya kizo haka a suratul tauba yace wa alal salatul ladina khullifu hatta iza daqata khullifu wanda basu tahi kwata-kwata ba jinkiri suka yi ba sai daga baya suka tahi kwata-kwata ne basu tahi ba to wannan takhallafa yana nihin tsayawa jinkiri yayi kuma daga baya tunda yace fa adrakna sai ya tarda mu yace wa kad araqna salat kuma sallah ta kusan mu ta kusa cin mu wani hannu na tawadda muna arwalla ana arhaqa shine ta kusa tardo shi yasa wanda ya kusa balaga yake ce mishi al-murahiq ya kusa balaga yace muna arwalla yazo mana faj'alna namsahu ala arjulina sai muka hadu muna shahu qawahum fanada bi ala sautihi sai annabi yayi kira da muryar shi sama nan shine mahallu shahid na al-imam al-bukhari ya halitta malami ko mai karantar da mutane ya daga murya shi sama dan saboda jama'a su ji gashi nan annabi fanada bi ala sautihi yayi kira da daga murya shi sama yace wailul lil aqabi minan nar narkon azaba ya tabbata ga wasu diga dige azaba ta wuta marratain sobi ya hadu wannan magana au salasa ko so uku kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar a wata ruwaya ta fassara cewa ya gani lam'a ne sun bari suna gaugawa sun bar gurin ruwa bai same shi ba kuma yadda zan magani wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a cikin kitabul ilm wannan guri kamar yadda muke gani haka a kitabul dahara ya huddo shi haka nan al-Imam Muslim ya huddo wannan hadisi mai albarka wannan bulaguran da wannan sahabi yake cewa muna cikin wani bulaguro ya zo a cikin wasu hanyoyi na ruwaya al-Imam Muslim yake cewa mun huto daga tsakanin Makka zuwa Madina ne wannan abin ya faru yace he da muna tsakiyar hanya sai sallallahu asar sai al-asr ta samu kun ga an fassara sallah kuma an fassara gurin shine amfanin ta'addudu ruwaya wata ruwayoyi su zo hadisi ya zo ta hanyoyi mai yawa abinda ba ambata ba nan sai a wani guri a ambace shi yace fatawadda usuka ya arwallahu ujar suna gaugawa yace sai muka gama arwallan muka tai a qabuhum taluhu lamay musu halma kaduga digin sai yana ta haske ruwa bai samu gurin ba kenan mun ganan kuma dalilin da annabi yace wailul aqabi minan nar gashi an bayyana shi sai annabi yace asbigul wudu'a yace wailul aqabi minan nar kun azaba ya tabbata ga wasu diga dige azaba ta wuta kuma aka ce asbigul wudu'a a cika arwalla wannan kuma malamai sun ce magana mafi inganci asbigul wudu'a mudraj ne ba magana annabi bace marwayi ne ya faɗi tunda mu anan asalin hadisin babu ita arwayin muslim ne adda kwaita na gaba yake cewa yake banci diga dige da cewa narkon azaba ya tabbata ga wasu diga dige azaba ta wuta yana nihin masu diga digen ba wai diddigen kade ba in kana arwalla kana barin diddige da lam'a wannan hadisin ya hauka amma ba diddigen ba ake ne za a cire a kai wuta kiyama kai kuma ka tai aljanna a da kai da diddigen gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi ya ke banci diddige dan saboda lahin shi aka ta huskar shi aka dau aka aikata ba daidai kin ba a cikin hukunce hukuncen shi al-Imam Ibn al-Mulaqin Allah mushi rahama yake cewa cikin hadisin nan mun fahimci cewa kafa wajibi ne a wanke ta kuma shafa battayi a wajen arwalla kuma yace wala wajibu ma al-ghusl al-masah batin idan yayi shafa ya wanke to shafa bata zama wajibi gare shi ba wannan ijma'i ne na malaman da aka dauke su malamai insha al-Imam Ibn al-Mulaqin ishara ce ga cewa ɗan Shi'a sun saba amma ba a dauke su malamai ba yace Bukhari yayi babi guda ya kulla babi guda a cikin kitabul dahara yake cewa babun qasalur rijlain wala masahu ala alqadamain baban dake bayanin cewa kafa wajibi ne wanke ta ba shafarta ake ba sai ya kawo wannan hadisin a ciki akwai wanda suka ce kawai shafarsa za a yi ba za a abun nan kinsu ba amma ruwaya wannan tana yi musu raddi akwai wanda kuma suka ce sai an gama duka a wanke a shafa kuma a wanke kuma wannan duka yace mazhabi ne wanda yake ba akan shi ake ba mazhabi na daidai kawai shine abinda musulmai na gari suke kai wajen arwalla wajibin kafa shine wankewa mas'ala ta gaba inja al-Imam Ibn al-Mulaqin Allah mushi rahama wajibcin gama gabai gabaki daya da ruwa mutun ya gama su da ruwa gabaki daya kada ya zamana ya wanke wani guri kuma ruwa bai same shi ba na gaba cewa ta'limul jahil wa irshaduhu wajibi ne karantar da jahili kuma da shiryar da shi gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam dan busu sani ba ba da gangan bane wasu kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da su yace musu to ga yadda za a yi ta hanyar kawo sakamako na ta gaba cewa ashe gangan jiki ana yi mata azaba kuma shine mazhabi na ahlus sunna ba mazhabi na wanda suke suka kauce ma hanya ba akwai wanda suke ganin cewa gangan jiki a gobe kiyama ba ita ake ma azaba ba ruhi ake ma azaba suka ce gangan jiki bai yiwa a mata azaba kuma ɗan falsafa ne suka ce wannan abun bai yiwa a ce gangan jiki an ci gaba da azaba ruhi ne za a ma azaba to wannan hadisi hujja ne da annabi wailul lil aqab al aqab ba ruhi bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace narkon azaba ya tabbata gare shi wanda Ibn Taymiyyah ya musu raddi akan litafin na gaba yake cewa halaccin daga murya wajen ilimi kuma musamman ma wajen munazara da ilimi daga murya mu yanzu Allah ya kawo mana sauki da mai koro da komai mutum ya daga ba ya daga murya ba yadda za a ji shi kamar yadda can magabata akwai wanda majalisin ilimi sai kaga mustamili wajen mutum 30 wanda suke bada ilimi kamar su Abu Hatim Ar-Razi su Ahmad ibn Hanbal su bada ilimi jama'ar da suke haduwa dubunnai ne ba zan can darira ba gari bai daukan su masallaci bai daukan su yare a tai wajen idi can za a tai wajen bada ilimi kuma in yana fada wanda zasu yi tsaye su yi sahu suna cewa sauran jama'a su ji sun kai 30 dan shi in ya fada magana shi ba ta hada dukkan jama'a boyen sun kai dubunne nawa akwai wanda a majalisin ba da hadisin shi mutum 30,000 aka lissafa dukkan su kuma dalibai ne wanda sun san abin da suke a cikin ilimi to wannan ya za a yi murye shi ta daga kade ta dauka dole sai an yi amfani da mustamili sanannan malamai ne wanda shi dan daga murya ne kawai malam in ya fada shi ya fadi na gaban shi ya fadi na gaban shi ya fadi jama'a kuma su ji duka kuma hukuncin cewa daga bakin malam suka ji ba bakin wannan mutunan ba yasa duka wannan abun suke suna da sharuɗa suna da ka'idoji suna da dokoki ba amma baka dama bojan ruwaya hadisi ya kace ta bakin mustamili ne ji a bakin malam ka ji tunda larura ce ta sa aka yi amfani da shi ba wai malam kin bai nan bane ko kuma baka zo ba in baka zo bane wannan he ka ce to ta wajen wani naji ya ce malam ya ce kaza a wajen ba da ruwaya ma'ana na gaba cewa malami zai yi wajibi ne ya inkarin abin da ya gani mabiyan shi daliban shi sun yi tari sun tozartar da shi sun yi wasa da shi na shari'a masalan in ya ga wani sabani an sabo ana yi yayi magana gashi annabi ya ga sahabbai sun yi inkari yan musu baki ale sai yayi ba maimaita mas'ala dan saboda ta'kidinta in an buƙaci abu kuma al'ada ce ta annabi gashi ne ya ce marrataina aw salasa so bi ko so uku yace walil aqaba minan na kuma haka al'ada annabi take yana maimaita magana so daya so bi so uku dan saboda a fahimce ta wannan shine hadisi na 60 kenan sai kuma babe na 4 a cikin wannan kitabul ilm mai qaulul muhaddis baban dake bayanin hadar malamin hadisi yace haddasana ko akhbarana ko anba'ana duka wannan kalmomi a cikin siga ce daga ce sai siga tahammul tahammulul hadis wa ada'i yana da sigogi guda 8 to wannan al-imam al-bukhari sigogin wannan guda 3 ya kebance musu babi da an bato cewa ya halitta malami ya amfani da su kamar da zamu gani cikin sharhi da wannan waqala lana al-humaydi sai fara da asar kafin ya kai zuwa ga hadisai wanda suke marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace humaydi ya ba mu labari humaydi in muna tana shine abdullahi ibn zubair babban malami na farko wanda bukhari ya fara ruwaya hadisi daga gare shi cikin al-jami'u sahih yace kana inda ibn uwayna ya kasance wajen ibn uwayna yace haddathana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan da haddathana da akhbarana da anba'ana yace duka abu daya ne wa qala ibn mas'ud yake cewa dalili akan haka haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq annabi ya ba mu labari kaga ne amfani da haddathana wa qala shaqiq shaqiq daga abdullahi ke yace sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kaga ne yayi amfani da sami'tu wa qala huzaifa huzaifa yake ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisaini annabi ya ba mu hadisi guda biyu abul aliya daga ibn abbas daga annabi sai yake ce fima yarwihi ar-rabbihi wa qala anas an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi wa qala abu huraira an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbikum kenan duka wannan sigogi ne wanda al-imam al-bukhari yake nuni ya halitta ayi amfani da shi hadisi na 61 bayan wannan asar da ya kawo haddathana qutayba ya ce qutayba ya ba mu labari haddathana isma'il ibn ja'far an abdullah ibn dinar an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ash-shajarati shajara lalle a cikin itace akwai wata itaciya la yasqutu warquha hamsan tabe faduwa yace wa innaha masalul muslim misalin ta misalin muslimi fa hadisuni mahi kubana labarin mecece wannan itaciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarrahama sahabban shi wannan su'ali fa waka annas fi shajaril bawadi sai mutane suka abku cikin shajarul bawadi tunanin mutane sai abku cikin itace na kwari kowa yake kama iccen kaza ne wannan ce iccen kaza ne qala abdullahi abdullahi yake cewa yace waka fi qala sai yake waka fi nafsi ya fada cikin raina tunani ya zo mini annahan na khala dabino ne kawai annabi yake ne yace fasta hayutu sai naji kumya an hada kenan yana yaro ne yace yana kumi kuma an yi tambayar manya basu bada ba amsa shi ya bada sun makalu sannan sai suka ce hadisina ma hiya ya rasulullah ba mu labarin ta mecece ita ya ma'aikin Allah sai annabi ce hiya na khala ita ce dabino kenan abdullah ya yi rawwa da mas'ala shi kumya ta sa bai fadi ba kuma abun shine wannan hadisi bukhari ya hudo shi a guri 9 cikin littafin shi wannan shine guri na farko eh malamai sun yi sabani akan al-imam al-bukhari cikin wannan mas'ala da ya kulla akan wannan baban akan mazhabobi guda uku abinda ake so na farko Bukhari ya ambaci halaccin cewa idlakin a ce haddasana ko akhbarana a cikin qira'a ala shaykh qira'a ala shaykh wal qira'atu alai malamin ko ya karanto maka hadisin ko kuma kai ka karanta mishi yaji kana amfani da haddasana da akhbarana mazhabi ne kuma na malamai jiyawa daga cikin malaman hadisi cikin su masu wannan ra'ayi akwai al-Imam Zuhri da al-Imam Malik da Sufyan ibn Uyayna da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da jama'a da dama cikin magabatan hadisi kuma shine mazhabin malaman Madina da malaman Kufa na hadisi kan cewa da akhbarana da haddasana duka kana iya ma'anar su dai kana iya amfani da su akan al-qira'a ala shaykh ko kuma shaykh ya karanta maka qadi iya da yake cewa babu sabani akan halaccin mutunan da ya saurari hadisi daga bakin malami yace mai sauraron yace akhbaran haddasana ko kuma akhbarana da anba'ana duka yake cewa naji daga wani yana cewa sai ya ambaci malamai da dama haka al-Imam Tahawi Allah mishi rahama yake cewa Qur'ani bai bambance ba tsakanin haddasana da akhbarana cikin bada labari haka nan sunnan ma'aiki sai ya kawo dalili yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadis kenan Allahu nazzala yace ahsanal hadis nan hadis gashi nan gurin da bayanin zance wa kala kuma sai yake cewa mai zan tuhaddisu akhbaraha ga an ce tuhaddis kuma an ce akhbaraha yan nuna duka daya ne yanzu kadi al-Imam Tahawi yake cewa faja alal hadisa wal khabara wahidan Allah nan sai sa da hadisi da khabar duka ma'anar su daya wa kala ta'ala Allah kuma yake cewa kad nabana Allah min akhbarikum kaga nabana kuma yake ce akhbarikum yana Allah bai bambance ba tsakanin wannan abun guda biyu yace su ne abubuwan da ake bayar yake ce hal ataka hadisul ghashiya kaga hadis gashi kuma nan an kawo shi da wannan hal ataka hadisul junud shi ma gashi nan yace wala yaktumuna Allah hadisa kaga shi hadisa duka dai da hadisi da khabar yake maka nihin qur'ani bai bambance ba a tahawi ya kawo a qur'ani ta qur'ani da sunna basu bambance ba haddasana da akhbarana to ya kawo dalilai sai kuma na sunna na hadisai annabi kace ala ukhbirukum bi khairi durul ansar ga annabi yayi amfani da ukhbirukum yace akhbarani tamimud dari annabi kace ta hadisin an muslim yace fa akhbiruni kubani labari annabi yayi amfani da akhbirun kuma a cikin hadisin da ya wuce yace wa akhbaru bihi man wara wa akhbiru bihi man waraakum kubada labari ga wanda suke bayan ku duka an wuce su yace sahihi mazhabin wannan ibnu hajib yace shine mazhabi mai kyau kuma ba a bambancewa tsakanin shi shine mazhabin malabai guda hudu malaman mazhaba guda hudu akan cewa duka wannan daya ne wannan duka mazhabi daya ne wanda busu bamba a ganin su ba bambancewa tsakanin haddasana da akhbarana cika tahiyyar su daya sai kuma mazhabi na biyu shine hani a wajen qira'a akan malami ma'ana in malamin kai ka karanta mai zuwan nan masalan sahih bukhari ina karanta kuna ji kuna iya cewa haddasana da akhbarana kula amma kuma in ya zama ku kuke karanta ni ina ji bukun ce ba haddasana bukun ce ba akhbarana mazhabi na bi kenan misal haddasana da fulan qira'atan alai dole he ka ce haddasana fulanan qira'atan alai shi wannan kuma al-Imam an-Nasa'i ya dabbaka akan cikin tahi al-tahi al-Imam an-Nasa'i kaga diyawa in zo ruwaya daga Haris zai ce haddasana Haris sai ce qira'atan alaihi wa ana asma ana karantawa ni ina ji babu sanadin da zai kawo inda wannan malamin ciki ba tare da yayi haka ba kuma kissar ta al-Imam an-Nasa'i shine ya kasance da shi da Haris in wannan sun samu matsala da shi da wannan ya kore shi yace ka ƙara zawwa majalisin karatu na to al-Imam an-Nasa'i dan saboda kwadayin karatu yake zuwa ta bayan katanga yana sauraron su duk abin da suka faɗa kuma yadda suka hardace haka yake hardacewa kuma har ya hudu hadisan wannan malamin a cikin littafin shi to duk inda yazo wajen wannan littafin bayanin shi ake cewa haddasan Haris qira'atan alaihi wa ana asma karanta mishi akai ni ina ji kenan sharadi ne da amana ta ilimi bai ce ba gaban shi yaji kuma shine mazhabin Ibn al-Mubarak da Yahya ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbal kuma shahararren magana daga al-Imam an-Nasa'i al-Imam al-Amidi ya inganta wannan mazhabin mazhabi na uku wanda suke ganin cewa suna rarrabewa an hana lokacin cikin haddasana ma'ana kalmar da ya kasance malami karanta maka kai karanto mishi kai yaji baka ce ba haddasana sai dai kai amfani da akhbarana kuma shine mazhabin Shafi'i da al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj da malamai da dama na ahlul mashriq mutane zasu ga kamar abu ne wanda bai kai ba ya kawo a tsaya ya bata lokaci akan shi amma harka da hadisi so ake komi a samu shi kaida a samu shi dawabit dan duk wanda ya san harka hadisi daga yaji an ce haddasana fulan ya san me ake ne daga ya san cewa wannan mutunan karanta ma malamin shi ko kuma malamin shi ya karanta mishi ko kuma yace anba'ana fulan shi ma wannan ya san me ake ni kuma in yace akhbarana fulan ya san me ake nihi da wannan kalma ba sai ya tsaya yi dogon bayani ba kenan wannan shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya kulla wannan sai gud tahammul wal ada na hadisi guda 8 na da lokaci zaman kansu ya kamata a musu ba a wannan babin kade ba babu lokacin ayi taharirin su a cikin karatu haka nabi cikin abu na biyar da al-imam ya kawo al-imam ibn al-mulakkil ma'ana fa'idodin hadisin yake cewa Allah ya mishi rahama Allah ji kanshi yake cewa a cikin hadisin istihbabu ilqa'il alimul masail ana so malami ya rika sa ma daliban shi tambayoyi li yaqtabira afhamahum dan ya jarraba fahimta sai ga suna fahimta ko kawo sauraro ne suke wa darbul amsal da biga misalai gashi annabi haka yin musu yana da iko ya ce musu ai a cikin itaciya akwai itaciyar dabino kaza take a'a sai ya ce musu cikin itatuwa akwai itaciya wadda take kaza ce ku bani labarin mecece ita annabi dan ya jarraba kokolo sai ya jarraba su yace kuma cikin kenan wannan yasa nan mu hadu manhajin wannan da muke tahiya akan wannan kada ya zama wannan ilimi mai albarka wannan littafi mai kima muna karanta shi kawai zamana babu fahimta da kai lokacin da zan mu samu musa wasu awa biyu mu zamana duk abin da ya wuce dai bayan dai mu bi kowa ya mu tambayi kowa akan fasara hadisi kawai mu ji fasara ta huto zamzam lahiya lau yadda muka bada ta babu wata matsala in akai haka nan ko mu samu na daya na biyu na uku na hudu na biyar duk wanda suka zo da kyakkyawar fasara da wanda yadda aka fade ta haka take wajen malamai littahi na gaba da za a sa na dau nauyin saya musu shi sahih sunan abi daud muke da ne sawa nan gaba kayan kowa ya dage da muraja'a kowa ya dage da muraja'a ta kirki a sahih bukhari littahin da zan musa gaba mutane biyar da zan muzana an da su bada fasara mai kyau yadda aka bada ta ba fawaid ba wannan su daban ne amma fasara mai kyau da tarjuma mai kyau da hausa yadda aka bada ta ya zamana babu matsala na daya na biyu ku har na biyar littahi na gaba zai zamana zan musaya musu shi wa tawqirul akabir a ciki kuma mun fahimci cewa girman manya da mun kare kitabul ilmu kinnan mun har samu kitabu uku kenan zan mu samu wani lokaci mu yi wannan abu akwai a ciki girman manya a ciki gashi Abdullah ibn Umar ya san abun amma dan girman manya yake fada sai ya kyale din saboda kai yake ganin bai kamata ba ga ubana ga abukan ubana duka malamai ne sun kasa samu amsa kuma ni in fadi sai zamana na sa su kumiya sai ya kyale shi yasa Umar da aka koma gida ya gaya ma Umar yace ai kaji ni a raina ya fada cewa da bi ne yace kahin annabi ya fada ya bugi kirin shi yace da ka fade ta da ka fadu wannan kalmar ya hiye mini duniya da abin da ke cikin ta da faralaci ka samu ka ki hodi shi kuma yana ganin girman manya ne yake fada na gaba yake cewa akwai zan mu fahimci farala itaciyar dabino ice ne mai albarka shi yasa Allah madaukin sarki Maryam ta yi ciki me yace mata wa khuzi ilayki bizi in khalati sadiq tusaki dalayki rutban janiya danyen dabino ta rika ci daga nan malamai suka ce mai ciki in tana so ta samu aihuwa lahiya ta yawa ta cin dabino mai takwar takwar kin wannan da bai da amfani Allah bai ce ma Maryam ki ta cin dabiniya da ta yi jajan cewa ta dauki ciki kaza kaza ta yi jaje sai Allah ya ce mata ki samu iccen dabino ki ta ci kuma sai ta samu aihuwa lahiya lau anan malamai suka yi istinbadin cewa mai juna biyu tana so ta sabka lahiya ta yi ta cin dabino zai ba ta sabkin aihuwa lokacin da zarje lokacin aihuwarta malamai a dibba kuma sun yi bayanin mata hanyar da yake sauƙaƙa aihuwa a likitanci malaman tafsiri suka ce ka shajaratin tayyiba kamar itaciya ta gari wannan Allah yana nihin dabino asulu ha sabitun shi ma yace wannan dabino yace Allah madaukin sarki yake nihi wa faruha fis sama wannan dabino ne Allah yake misali da shi kuma misalin musulmi da kyakkyawar kalma na gaba itaciyar dabino ta yi kama da musulmi dan saboda yawan alkhairin ta kuma da dawamar inuwarta kenan mummuni kamar yadda itaciya take kullun tare da alkhairi to haka ya kamata a ce kullun yana tare da alkhairi kuma da kyakkyawan itatuwa da ƴaƴa da take badawa masu kyau a ce ayi amfani da su to haka mummuni ya kamata ya hudodiya masu kyau wanda su amfani al'umma haka ne shine annabi wajhu shabhikin da yasa yi kwatankwaci da ya kwatanta musulmi da dabino al'amsan na annabi sallallahu alaihi wasallam dukansu suna kumshe da hikima suna kumshe da ilimi dukan misalan da annabi yake badawa babu na gaba da al-imam al-bukhari ya huddo shine babu tarhil imam al-mas'ala على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم باب دكي بيان ليمان معنى ما لم يكوشي غبا ينا إيا كاو مسألة تنبايا دالبي ليختبر ما عندهم دان يجرب أبن ديكي تارد سون علمي حين يتيب الإمام البخاري يكي تيوى حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوى wanga ya kara maimaita hadisin mana baya da ya wuce inna mina shajarata shajara lalle cikin itace akwai itaciya la yasqudu waraquha hamsan tabi haduwa wa innaha masal muslim misalin muslimi take hadisuna mahiya ku bani labari mu cece ita kala sai kenan can gurin bayan mu nurafa da kyau ya kafa shi ne dan saboda gurin da yake bukata hadisuni shine yake bukata a can gurin nan kuma abin da yake so mas'ala tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin masahabbai fa waka annasu fi shajaratul badi mutawane sai suka fada tunanin su cikin itaciyar itace na kwari wannan yace kaza wannan yace kaza qala abdullah sai abdullah yace fa waka fi nafsi annaha nakhala sai ya fada cikin zuciyata cewa dabino ne kawai summa qalu sannan sai suka ce hadisna ma hiya ya rasul ba mu labari menene ita ya ma'aikin Allah qala sai annabi yace hiya nakhala ita ce dabiniya kenan hadisin dai da ya wuce sai dai kuma kamar yadda muka faɗa Bukhari bai maimaita hadisi da ta hanya guda wannan hanya ba ita bace hanyar da ta gabata ya sauya hanya yana so a ilmanci hadisi ka fa'idantu kuma a fiqhu ka fa'idantu kenan mun fahimci halaccin ma'anar malami ko kuma shugaba ya dan raho su'ali ga daliban shi dan saboda abun ya tabbata cikin zuciyarsu dan malamai sun ce duk abin da aka ba mutun shi ta siga tambaya yayi ta tunani aka ce bani labarin kaza ko kuma ku bani labarin farallan sallah nawa ne kowa yayi ta tunani yayi ta binciken kaza ne sai kuma aka zo aka ce to ga sahihin yadda yake wannan abun mutun ya rike shi sama da kawai azo a beko a ce mishi amshi shi kaga farallan sallah kaza ne amma wannan wahalar da ya sha ta bincike dada hai daga baya aka bashi zai sa shi yasa ake dokan salo na bincike da bada bahasi yan saboda mutun ya rike abin da kyau yace dan saboda abin da muzakara take kubuta gabata da shi abin nan ba zai mance ba mutum ba zai mance shi ba in ta hanyar muzakara aka bashi shi babu ma jaa fil ilmi baban da yazo bayani akan ilmi wa qaulullahi ta'ala da fadar Allah madaukin sarki wa qur rabbi zidni ilma kace Allah kara mun ilmi aya ta baya ya kara mun ilmi tuta al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama yake cewa al-qira'atu nan anura da kyau yana ƙara haske akan abin da muka wuce baya na bayanin akhbarana da haddasana yake cewa al-qira'atu karatu wal ardu ala al-muhaddis da bujrawa ga malami wa ra'al Hasan wa Sauri duka wannan cikin baban ne yace Hasan da Sufyan Sauri da Malik sun gani cewa al-qira'atu ja'iza karantawa malami ya halitta kenan ka taho masalan kana karantawa shi yana ji saboda yanzu mu da muke karanta sai an fassara dan saboda ba yaran mu bane ba Hausan mu bace to su a lokacin malamin ya san abinda ake nihi dalibin shi kanshi ya san abinda ake nihi yana karanta ne kawai dan samu isnadin malamin har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hakke kaida ta malaman hadisi dole ne sai ka karanta littafin daga farko har ƙarshe dada zai baka ijazar cewa wannan sanadin nawa ka same shi kana iya ruwaita hadisin nan daga gare ni hadisan da ke cikin wannan littafin to ka zo ka karanta kin nan yana sauraro malamai suka ce ya halitta ba sai in shi ya karanta kai kanshi ba sai suka kau hujja da kan cewa alqira'atu alal alim da hadisin Imam Ibn Sa'alaba qala annabi sai annabi sai yake ce ma annabi Allahu amaraka shin Allah shi ya umarce ka an nusalli salawat mi salloli qala na'am sai yace eh kenan nan annabi ba faɗa bane yayi wannan mutunan faɗi mishi ne yayi dada annabi yace na'am kenan wannan hujja ce akan ce al-qira'atu ala shaykh qala sai yake cewa fa hazihi qira'atun ala nabi wannan qira'a ce yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhbara dumamu qamahu bizalika kuma dumam yabba mutanen shi wannan labarin fa ajazuhu kuma suka halitta abin suka yarda da shi wa ta jamalikum malik yayi bada labari bi sakda rubutu yuqra'a ala alqaumi a rubuta karanta ma mutane fa yaquluna sai su ce ashhadu na fulan wane ya shaida mun karantawa akai suka jifa alqali masalan za a kirayo wasu shaida hujja wai akan ce alqira'atu ala shaykh ja'iza wasu su taho an kira su wajen shaida a karanto ana cewa wani yayi kaza a ranar kaza ana karanto lahin kuma sai sun je su ce mun shaida duk da ba su suka karanta ba kene yake nuna halaccin qira'a ala shaykh wa yuqra'u zalika qira'atan alaihim a karanta musu haka karantawa wa yuqra'u ala al-muqri kuma aka yi karatu ga mai karatu sai qulu al-qari sai mai karatu ya ce aqra'ani fulan wani ya karantar da ni kaza masalan tasmi'i na qur'ani kana wanda ya kasance tasmi'i ne zai taho gaban malamin yana karantawa malamin yana sauraron shi kuma ya halitta yace wani ya koya mini kenan hadisi min babu aula to shine bukhari yake kawo hujja yace haddathana muhammad ibnu salam haddathana muhammad ibnu al-hasan al-wasili an auf an al-hasan qala la ba'sa bil qira'a ala al-alim babu lahi ay karatu ga malami a karanta mishi shi wa haddasa wa akhbarana muhammad ibnu yusuf al-firabri wa haddathana muhammad ibnu isma'il al-bukhari al-imam al-firabri yana daga cikin marawaita na littafin al-imam al-bukhari shine gaba gaba yake cewa haddathana ubayd kamar yadda yahya ibn yahya yahi cikin marawatan littafin muwaddan al-imam malik daga malik yahi shahara yahi karbuwa yahya ibn yahya al-laisi shi kuma wannan al-imam al-firabri shi yahi shahara da riwayat littafin as-sahih al-bukhari ba shi daya bane amma shi yahi shahara Sufyan yake cewa idza qira'a 'ala al-muhaddis fala ba'sa an yaqulu haddathani idan aka karanta ma malami babu lahi kuma in zaka bada kace haddathani fulan duk da ba shi ya baka ba kai shi sauraron ka ne kale yake cewa samitu aba asim naji aba asim yana cewa yaqulu yana cewa an malik wa sufyan daga malik da sufyan suna cewa al-qira'atu 'ala al-alim wa qira'atuhu sawa ka karanta ma malami ko malami ya karanta ka ji duka ɗaya ne wannan duka ana zance a cikin harkar tahammuli na hadisi hadisi na 63 ya Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf ya gabata mun yi tarihin shine Abdullah ibn Yusuf at-Tunisi na Masar kale yake cewa haddathana Lais ya ba mu labari an Sa'id wa huwa al-Maqburi daga Sa'id in an samu tsoron iltibasi sai Bukhari ya ce maka shine wani Sa'id kin yana suna da yawa ba dai wani kakkai dibin Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn Mansur sai ya ce maka Sa'id yace wa huwa al-Maqburi shine Sa'id al-Maqburi an Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul yace yaji Anas dan Malik yana cewa bayna ma nahnu julusun ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wani lokaci muna zaman tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo ala jamalin akan wani raqumi fa anaqahu sai durkusar da shi fil masjid a cikin masallaci summa aqalahu sannan sai ya darme shi summa qala sannan yace ayyukum muhammad ina muhammad a cikin ku yace wan nabi muttaki'un baina zahranihim annabi yana kishingide a tsakanin sahabbai yana zamne fa qulna sai muka ce hadar rajulul abyad wancan mutunan hali da kake gani al muttaki wanda yake kwanci fa qala yake kishingide fa qala lahu ar-rajul sai mutun ya ce mishi ibnu abdul muttalib kai ne dan abdul muttalib fa qala lahu an-nabi sai annabi yake ce mishi ya nake nuna mana kyakkyawan tarbiya da kyakkyawan hakuri na annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne president ne na jama'a na duniya gabaki daya a zo ana mishi irin wannan tambaye kai dan wani kuma cikin hada shi cikin jama'a shi da mutanen shi sai annabi sai yake mishi kad ajabtuka na amsa maka fa qala ar-rajul sai wannan mutum yake cewa linnabi ga annabi inni sa'iluka ni tambaye ka zan fa mushaddidun alayka fil mas'ala kuma zan tsananta maka cikin tambayar sai yace fala tajidu alayhi fi nafsika kada ka ji damuwa a cikin sha'anina cikin ranka a ranka ma kar ka ji damuwa tambayar da zan maka duka sufofi na wauta sun hadu wanda bai kamata ba ka rika ma mutum irin wannan tambayar kai ka zo tambayar malami ka rika fuskanta shi da wannan maganganu amma dake annabi ya san al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa sai ya kyale su bai bata rai fa qala sai ya ce sal amma badalaka tambayi duk abin da ya bayyana gare ka fa qala sai ya ce as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak ina tambayeka da ubangijinka da ubangijin wanda ya halicci gaba wanda suke gabanin ka Allahu arsalaka shin Allah ya aiko ka dan hamzatul istifham ce ta shigo cikin hamzatul wasal sai akai hadin aka gama su Allahu khairun amma shirtu yace Allahu arsalaka shin Allah ya aiko ka ilan nasu kafa zuwa ga mutane kullum gabaki daya qala sai fa qala sai annabi ce Allahumma na'am eh haka nan ne qala sai ce an shuduka billahi ina gama ka da Allah Allahu amarka shin Allah ne umarje ka an nusalli salawatul khams mi salloli guda biyar fil yawmi wal layla auni da dare qala sai annabi ce Allahumma na'am eh haka ne qala an shuduka billahi ina gama ka da Allah ga duka yana cikin kauyencin annabi kan shari'a ba sai an gama shi da Allah ba sai ma da amsa zai faɗi gaskiya yace Allahu amaraka an nasuma hadha ash-shahr min as-sana shin Allah ne umarce ka mi azumin wannan watan na Ramadan a cikin shekara guda a shekara kala sai annabi yace Allahumma na'am eh haka ne kala sai yace an shuruka billah ina gama ka da Allah ne Allahu amaraka shin Allah ne umarce ka an ta'khudh hadhihi sadaqa ka amshi wannan zakkak min bayani agniya ina tsakanin mawadatan mu fataqsimuha ala fuqara'ina ka rarraba ta tsakanin talakawan mu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hey annabi yace mishi Allahumma na'am eh haka ne fa qala ar-rajul sai annabi yake cewa sai wannan mutun yace amantu bima ji'ta bihi nayi imani da abin da ka zo da yana mun ga hikima ta annabi da jurin shi da farko wancan maganganun sun bata mishi rai an bata majalisin an tare zage-zage cewa kai annabi zaka ma wannan tambaye sahabbai su fada akan abin ko kuma annabi ma ya bata rai ya kore shi kenan kaga shi a tambaye zaka fahimci cewa tare ne ce amma kuma tambaye shi ce yake ta tsakanin shi Allah iya fahimtar shi irin wannan tambaye kamata yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta bashi amsa yake cewa ana rasulun ma wara'i kuma ka sani cewa ni dan aike ne na mutane na min kaumi na mutane da suke na baro can baya wa ana dumam bin sa'alaba kuma ni ne dumam dan sa'alaba aku bani sa'id ibn bakar dan sa'id ibn bakar kenan yayi ta'arifin kanshi cewa kun ga nan gurin jimrin da annabi ya akan maganganun ya jayo alheri diyawa jama'a ce guda suka turo shi cewa je ka tambayo annabin nan abun nan Allah ya aiko shi duka mai imani yana kare tambayoyin shi yace ni ne wani kuma mutane na suka aiko ni rawahu Musa Musa rawato shi da Ali ibn Abdul Hamid da Suleiman daga Sabit daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan riwaya kai yau ina ga wannan ina ga sai dai sharhin nasu ne zai bata mun lokaci da mun ga kai wannan sai dai mun takaita sharhin shi sai dai sati mai zuwa yana da sharhi mai buƙatar daukar lokaci zai dauki wasu ƴan mintuna ina zan mu takaita kenan mun yi tarjuma shi kawai sati in muka zo litinin insha Allah ta'ala sai mu tashi a inda ya abun nan sai mu tashi akan fa'idodin shi kuma sai mu ci gaba da wannan kin hadisi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara